Suna kine azutiata. Nina kine sahibata. Auren kine manufata. Hakin kine na baki gata. Wataran watarana zakai kikidana. Matsayin matata kece madarata. Wataran watarana zakai kikidana. Matsayin matata kece madarata. Na matu naga wannan rana. Na matu nace na matu naga wannan rana. Na matu
Allah ya kai mu, Allah ya kai mu ranan nan. Allah ya kai mu, Allah ya kai mu ranan nan. Allah ya nuna, Allah ya nuna mana ranan nan. Allah ya kai mu, Allah ya kai mu.
When your Allah daddy, your presence is daddy, your absence is touchy, you're my happiness. Your love is like waterfall. No go play you like football. Your birthday's on 34. I'll never forget. Wataran watarana zakai kikidana. Matsayin matata kece madarata. Wataran watarana zakai kikidana. Matsayin matata kece madarata. Na matu naga wannan rana. Na matu nace na matu naga wannan rana. Na matu Allah. Na matu naga wannan rana. Na matu nace na matu naga wannan rana. Na matu Allah ya kai mu
Allah ya kai mu ranan nan. Allah ya kai mu, Allah ya kai mu ranan nan. Allah ya nuna Allah ya nuna mana ranan nan. Allah ya kai mu, Allah ya kai.